أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما يدى موكا تيه موكو دئم من كاري درسي منا هدى وانا اللوكا تيه كو من كان انكينش كان وانا للتاهينا درس انحالك على بان وانا بايدا علاك على جامعة كو دم فائدة مكي سي موكا تيه بادا كاراتون وانا للتاهي مي البركة سمقدمة تأسننا الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى muna cikin bayanin babubuka wanda suke bayani akan faralal abun gakin sahabban annabi alaihi salatu wassalam satin da ya wuce mun ga fadalata ina tunanin fadlu abi ubayda ibn al-jarrah yau zan mu ga fadlu abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu faralata abdullah dan mas'ud da bayan hadisan da suke bayanin darajar shi al-imam ibn Majah al-Kazwini rahimahullahu ta'ala yake cewa hadisi na 137 cikin littafin ibn Majah haddathana Ali ibn Muhammad haddathana Waqi'u haddathana Sufyan ana Abi Ishaq an al-Haris an Ali qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kunt mustakhlifan la man ta'anna shine darasi na 13 na leka adabin su law kunt mustakhlifan ahadan an ghayr mashuratin lastakhlaft ibn Umm Abd Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce zan sanya wani halifa ba tare da shawara ba da shine Abdullah ibn Umm Abi shine Abdullah dan Mas'ud kenan dan saboda cancanta shi Turbisti anan yake cewa ba makawa a fassara wannan hadisin yana nihin cewa da zai sanya wani halifanci akan sha'anin zuwa yaki da wani yaki da ainin shi ba halifanci na a cikin rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a dauke shi ba akan halifanci na shugabanci dan shi bayya daga cikin Quraishawa mun sani ko cewa shugabanci na al'umma gaba ɗaya annabi yayi bayani ya nassanta cewa sai wanda ya kasance cikin Quraishawa kenan wannan yana nihin da zai shugabantar da wani a cikin sha'anin jagoranta sariya ko jaysh zuwa yaki hadisi ne wannan mauqufi abin ga wanda yake marfu'i ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hudu wannan ma yana da rauni hadisin kuma wasu suka ce tana yiwa ya kasance annabi ya faɗi wannan ne kafin ya tabbatar da cewa tabbatar mushi da cewa shugabanci na al'umma bai kasancewa sai cikin Quraishawa kuma ya kawo shi dan ya nuna mana muhimmancin shawara cikin lamurra shine kamala kuma da bayanin faralata Abdullah dan Mas'ud hadisi na 138 al-Imam yake cewa haddathana al-Hasan ibn Ali al-Khallal haddathana Yahya ibn Adam haddathana Abubakar ibn Ayyash an Asim an zirru an abdullah ibn mas'ud anna ababakar wa umar basharahu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yaqra alqur'ana abdullah abubakar da umar sun ba shi labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake so ya karanta alqur'ani gaddan yana danyen shi kama unzila kama yadda aka sauko shi fal yaqrahu ala qira'ati ibn ummi abd ya karanta shi akan qira'ata ibn ummi abd shine abdullah dan mas'ud da wannan annabi yake mishi kiran yi alaihi salatu wasalam nan gurin kenan yanzu mun fahimci wancan darasin namu na mustalahul hadis wannan hadisin wani nau'i ne marfu'i ne ko mauqufi ko maqdu'i marfu karshen marfu'i wanda an ce annabi ya ce kaza kuma an ce mauqufi marfu'i dai an rafa'a shi zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam Al-Imam Sindi yake cewa al-gadd ad-dari allazi lam yataghayyar an ce al-gadd shine wanda bai sauya ba bai jirkita ba wannan hadisi ne sahihi ma'ana qira'a shi qira'a ce lahiyayya kamar yadda annabi ya karantar da shi ita wannan farala ce ga Abdullah dan Mas'ud hadisi na gaba haddathana Ali ibn Muhammad haddathana Abdullah ibn Idris an al-Hasan ibn Ubaydullah an Ibrahim ibn Suwaid an Abdurrahman ibn Yazid ana Abdullah qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iznuka alayya an tarfa al-hijab annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abdullah dan Mas'ud izininka a gidana shine ka dauka hijabi wa an tasma aswadi ko ka ji motsina ka ji bakina duhuna ma'ana hatta an haka sai na hana ka kenan annabi ya bashi izinin kawai shiga gidan shi ba tare da izini ba ya je masauke shi matakar baya mushi cewa ba kakka shigo cewa ka ji abun gakina aswadi aswadi shine asrar ya ji kaman motsin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ya halitta mishi shiga a wajen shi ne matakar yaji zance haisu ya sama kalamullah yadda yake jin magana ta Allah kuma ya san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana gurin sai dai fa in hana shi yayi wannan in ya kasance a cikin gidan ya kasance babu alhurma dan saboda annabi sallallahu ya kasance yana ma annabi hidima alaihi salatu wassalam cikin sha'anin ya kawo ma annabi abun tsarkin shi da ruwan arwallar shi da kuma in zai tashi ya daukar mishi takalman shi ya aje mishi shi yasa annabi alaihi salatu wassalam ya bashi wannan izinin dan saboda yana da cikin dawwafuna alaikum ba'dukum ala ba'd suna masu kewayo kaman masu hidima in aka ce dole ko da yaushe sai ya nemi izini akwai kunci na gaba fadlul abbas ibn abdul muttalib faralata abbas ibn abdul muttalib radiyallahu anhu hadisi na 140 al imam ibn majah yake cewa haddathana muhammad ibn darif haddathana muhammad ibn fudayl haddathana al amash an abi sabara an nakhai al muhammad ibn ka'ab al qurazi an al abbas ibn abdul muttalib qala yake cewa kunna nalqan nafara min quraish mun kasance muna gamuwa da jama'a daga quraishawa hum yatahaddathuna suna zance fa yaqta'una hadisahum sai su yanke zancen su fa zakarna zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai muka ga ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka fa qala sai ce ma balu aqwamu yatahaddathuna me yasa mu wasu mutane suna zance fa izara aw ar-rajula in sun ga mutum min ahli baiti daga cikin yan gidana qada'u hadisahum sai su yanke zancen su wallahi la yadkhulu qalbu rajulin al-iman hatta yuhibbuhum lillahi wa liqarabatihim minni yace wallahi imani ba zai shiga zuciyar wani ba sai yayi kaunace su kuma ya so su dan saboda kusancin su da ni al-imam al-busairi yake cewa sanadin shi dukkan su marazin cikin shi masu inganci ne sai muhammad ibn ka'ab ruwaya shi daga al-abbas mursala ce ma'ana hadisin yana da rauni da yace fa yaqda'u hadisum suna yanke zancen su mai yuwa suna sirranta wani abu ne wanda ya kasance na hasada dangance da gare shi dan saboda kai ya kasance suna jin tsoron ya watsa wannan sirrin da suke faɗa sai annabi ya musu wannan mummunan narkon hatta yuhibbuhum sai mutun ya so su dan Allah yana cewa kullu as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba ban roƙon ku wani lada ku bani akan isar da manzancin da nayo muku sai kawa ku sadar da zumunci da kaunar makusantana na jikina anji annabi alaihi salatu wassalam al-imamu tirmizi ya rawaito cewa abbas yana cewa ya shigo wajen annabi alaihi salatu wassalam yana mai hushi yana cewa me yasa ya ka hushi yace me yasa mai mu gami da quraishawa idan suka gamu da mu sai su zo mana da huska mai sharri idan kuma sun gamu da wani mu wanda ba mu ba sai su tahi da huskawa da ba wannan ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hushi sai da ulzaran shi sai da huskar shi ta sauya yace wallazi nafsi bi yadihi la yadkhulu qalbu rajulin imanu hatta yuhibbuhum lillah zuciyar mutum imani ba zai shiga ciki ba sai ya so su dan Allah wannan shine hadisin da ya inganta ba wancan na cikin baban da ake bayani ba hadisi na 141 al-imam yake cewa haddathana abdul wahhab ibn dahhak haddathana isma'il ibn ayyash an safwan ibn amr an abdurrahman ibn jubair ibn nufair an kasir ibn murat al-hadrami an abdullah ibn amr abdullah ibn amr ibn al-as kana qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha ittakhazani khalilan Allah ya rike ni a matsayin badadai kamar ta khaza Ibrahim khalilan kamar da ya riki Ibrahim annabi Ibrahim badadai fa manzili wa manzil Ibrahim fil janna yawmul qiyamah tujahaini masabkina da masabkin annabi Ibrahim a gobe kiyama suna huska da huska gaba da gaba wal Abbas bainana mu'minun baina khalilin Abbas yana tsakanin mu matsayin mummuni tsakanin badadai guda biyu Al Imam al-Busairi yake cewa wannan hadisin yana da rauni da an yi ittifaki akan cewa Abdul Wahhab inda ke cikin sanadin nan mai rauni ne Abu Dawud hamma yake cewa yadul hadis mai in hadisan ƙarya ne Hakim yake cewa hadisan shi masu ƙarya ne ma'ana hadisin wannan bai inganta ba maudu'i ne ya kai martaba ta hadisi maudu'u mafi sharrin anwa'ul hadis shine kamar yadda zan mu gani cikin muzakkirar can shine mafi sharrin anwa sharrin rauni shine maudu'i dan shi ta tabbata cewa ƙarya ce haka ma annabi alaihi salatu wasalam bai faɗi magana ba da yace Allah madaukin sarki ya rike shi matsayin badadai ibn rajab az-zubairi yake cewa musannaf abu dauda kadai ya kadaita da wannan hadisin ibn majah kai kuma hadisi ne maudu'i dan abdul wahhab abu dauda yace yadul hadisa wannan hadisin yana daga cikin hadisan da suke cikin maudu'ai da suke cikin sunan na al-imam ibn majah rahimahullahu ta'ala ina ga mun ci lokacin sosai yau nan zan mu takaita kawai abinda muka faɗa daidai Allah ya rahama dan shi na kuskure Allah mana gafara